Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Abari ya huce,
wanda masu iya magana suke cewar shi ke kawo rabon wani.
Jama'a barkanmu da sake haduwa a wata safiyar Asabar din, har ila yau din dai kamar yadda aka saba ina tare da Alhaji Iro. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam Usmanu.
Na'am, ya kwana biyu sanyi ya dan daga kafafu ko?
Gaskiya ba.
Eh,
ana bin nan kan da sauki. Amma na ji ana maganar cewa yau
har yau sai a hankali.
Kila abin zai juya.
Zai ta ngule za ta koma gidanta Tsamiya, amma kaga da Alhamdulillah da Juma'a mun shana.
Kasa kasan dama akasari hunturu a tanan yankin Washington din nan bai karewa sai irin wajajen karshen watan
Maris. Eh, wannan lokaci har ya dan fada watan hudu wai.
Saboda ni dai ya kasani na wato wasu daga cikin munanan abun nan kankara, irin ta kankara da aka taba yi din nan duk a cikin watan Maris aka yi su.
Eh, kaga wancan da aka yi wancan ina kasan nan. Na bare na bare ne waccan da bare ko kai
sai haka sai a hankali na bare ya bare
to Allah ya sa mu dace, Allah ya fushe mu lafiya.
Kun an shigo zafin ma kuma ana yi sosai.
Eh, a sosai kuwa ai zafin ma ana yin shi anan, ai kamar da kasa in ji mai ciwon ido
sosai haka.
To Allah ya sa mu dace. To muna ta zafi na murna fa.
Eh, kware da gaske. Ana daura zafi na to dangi munna auren ta ba
an daura jiya
sanya alheri.
To amin mika sakon gaishe-gaishen ne ko kuwa?
To bismillah.
To sakon farko zan fara ne ta yadda kamar na saba likawa majalisar Abari ya huce na shafin Facebook, amma inda zan fara da gaisuwar fatan alherin Abari ya huce zuwa ga Isa Kasim Usman da kuma ya boss to Allah ya sa na faɗa daidai, sai kuma Yusuf Heluwa Dandume tare da Kabir Ibrahim jihar Yobe, sai gaisuwar fatan alherin Abari ya huce zuwa ga Awal MR Dakumo da kuma Abubakar Alkali, sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga Rabi'u Umar Wadel da kuma wani gaisuwar kwata gaisuwar fatan alherin zuwa ga Ruqayya Abubakar da Mustafa Kamal, sai Husaini Alhaji Bukar Kawwa da kuma gaisuwar fatan alherin na Abari ya huce zuwa ga Yusuf Sulaiman da Ado Kole Adoyi Alasana faɗa daidai, sai Shehu Umar Sef da kuma Hafiz Ibrahim, sai Dan Hajiya Medili da kuma Abubakar Sadiq sai gaskiyar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Donald Scott da kuma Adego AC sai Muhammad Abdullahi da kuma Abdul Malik Abdullahi Real Ustaz sai kuma fatan alheri zuwa ga Muhammad Hassan da Nazifi Usman da wasu warkokin hannuna da suka hada da Muhammad Hassan Salisu da kuma Nuhu Ishaq sai Rabiu Shehu PS da kuma Adamu Umar Baffa da Abdullahi Umar Usman sai Abdullahi Usman Muhammad da Nasir Muhammad Garba daga karshe akwai Jazuli Isya Mai Gatari da Lukman Aliyu Gusau da Muktar Ibrahim da Aliyu Muhammad da Aliyu Kaibo Fulani da Awwal Adamu sai Rufe da Abubakar Lawal Yaro da Muhammad Awwal Adamu da Baba Gana Girema da Abdullahi Aliyu Pantani sai Jazuli Muktar da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji
amin summa amin to ga dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Abbas Idris director general na hukumar ayyukan gaggawa ta babban birnin tarayya Abuja shi gaisuwar wato DCP deputy controller na custom malami Mahmud Gidado sai kuma gaisuwar malami Yusuf Dabo malami a makarantar kimiya da fasaha ta Tatari Ali Polytechnic dake Bauchi sai gaisuwar Abubakar Haruna Galadanci da Adam Muhammad Kirfi sai gaisuwar Alhaji Ali Ubayo dan madamin alkaliri na hukumar custom a Lagos ga dimbin gaisuwa zuwa ga Hajiya Amina Babs a birnin Zazzau tare da iyalanta sai gaisuwar Andy Bature tare da barista Isiaku Barau a Mina sai kuma Ali Garba na hukumar gidan talabijin ta NTA sai gaisuwar Danjuma Ladan tsohon babban manaja na gidan talabijin na NTA sai Alhaji Dallami Wushishi barista kenan shi ma jihar Niger tare da Hajiya Fatima Halliru Daura shugaban mata sai gaisuwar Alhaji Hamza Idris na kamfanin jaridar nan ta Daily Trust tare da Ibrahim Haruna Akuyam sai gaisuwar Sardauna Ibrahim Jibrin Karaye tare da Honorable Ibrahim Makama sai Ibrahim S. Bello na hukumar gidajen kurkuku ta Najeriya a jihar Bauchi sai gaisuwar Ibrahim Sawab a Maiduguri tare da Ilyas Ngwarini a Jos jihar Plateau da fatan kunanan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga Abubakar Muhammad Dajin wato Jazi sai Alhaji Lawal Dan Gambo Gagarawa tare da Mansur Muhammad Gagarawa da fatan kunanan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga Sadiq Wushishi sai gaisuwar Sadisu Rabin Dami a Baucin Yakubu tare da Tijani Muhammad wato TJ sai gaisuwar Alhaji Umar Sa'idu coach a Bauchin Yakubu tare da Zaharuddin Ahmed Aliyu a Birnin Kudu sai chairman wato Zaidu Bala kenan shugaban kungiyar murya talaka da iyalansa da fatan kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga wato shugaban majalisa Ismail Bima Mai Gombawa sai gaisuwar Adama Tayar dan agaji a jiga da Aliyu Hassan S. Noma Gusau sai Anas Koja a birnin Kebbi da wato Bello Biji gidan Madi a Sokoto sai Hassan Muhammad Danburan na Maradin tare da Hajiya Gambo Maman Gusau shugabar mata sai Muhammadu Dan da Tijo tare da Muhammad Shehu Mararabar Kunni sai gaisuwa zuwa ga mai sauraron Hafiz Balarabe a Gusau tare da Mahmud Salihu Kaura da fatan kunanan lafiya haka kuma muna gaida Hamza Galadima birnin Kebbi da Nasir Mai Magani da kuma Sade Sa'idu Daura dukkan ku da fatan kunanan lafiya Usman
to amin amin yanzu sai in ce kai da masu sauraro a biyo malam Iro barka da dawowa daga shakatawa.
Yawa mun farka da kunna wani wani da san makon da ya shige.
Baka mantuwa Allah laji.
A'a bana mantuwa. Kace akwai labari ko yake ina Maryam Bugaji ta ce ita indai kana kusa ma ko
wai in za ta santu ba matsala ba za ta manta ba a wannan karin nayi abin kai wai ba wali da kumfa
saboda wai kana yawan mantawa
eh wallahi go
cikin
dakin ka bar mu addu'a
kwata sai su bacci ma
wallahi koda zuka Allah ya hidda yayi wani fa akwai abin da ta hakiya tai wata magana ina ga na zan ce mata eh bayan an ci shinkafa
ce eh jira da ce wata kila ko ta da maka area
ina ga tana dan yi
abin nan zaure sai ka
sai shinkafa
kana fita yanzu kana koma cikin
office wallahi sai tana to wannan ban manta wannan ba da nace zan bayar wai shi ma da ya shafa abinci irin turawan nan ne da suka dade a gida a can wuraren mu irin su Najeriya kenan kai ba ture ka tafi zaka sai tsire ka ci irin ka san a gefen mai tsire akwai dan teburi zaka ga akwai ɗan zaman sheda ana ta hira wasu daban masu siya daban su ko masu zama suna taya shi hira daban tunda zai ganta ta karamar majalisa ce nan
eh majalisa ce sosai
yawa ba ture yazo yace yana son a bashi tsire amma da yazo bai Hausa ba ke dan yi kaman turanci dai haka irin ya nuna yana son tsire ya bubbuga mishi turanci yanda zai gane ya bashi tsire da yaji ya dan barbada mishi yaji ka san su ba ta san yaji daya daga cikin ɗan zaman shi da shi hawa dan abu kazan kaza ai wannan baturan ai dan bada mishi yaji dan bada mishi yaji a cika barbade da yaji ya tsire kuma shi eh wallahi dan kaza kaza shi ba yayi zagi far ya barbada
a'a
eh bari ma ta
tsire
kenan eh ya ƙara dambazuwa ya barbada kawai sai ya nade bature yace how much sai mai tsire yace naira 100 yace to kaga wancan wanda yace ka barbada min yaji sai ya biya ka kuɗin ka sai shi ka bashi ni shi kayan kamun mara yaji inda ba shine ya faɗa mishi da Hausa wannan da yace ka barbada min yaji to ba shi tsiran sai ya biya ka ni kuma sai kayan kamun mara yaji edisire ba labarin da dai dariya na ga magana shi kai wato a zo biye shi shine to wannan ya take tuna mun akwai wani abokin mu wannan wallahi ya faru Alhaji da gaske shi kuma a Jos ne irin turan da suke ka san Jos akwai turawa za ka san dade kamar yanzu ba mun yi ma'aikaci a nan wanda ya taso can yawa to wallahi na ga ma kawai suka shiga tashi baturan ne yana gaban mota ya sa irin kasan su ta san kayan mu na gargajiya in sun je ya sa irin Kampala din nan da ta danko kudi ya zauna abin shi a gaban tashi ko biyu su biyu sai suka zo suka shiga suka zauna ai ana tafiya tiryan kawai sai abokin shi ya kalli ɗayan Allah ji kanshi ɗayan ma ya rasu yace masa wani yace kaga baturan nan to dole ne sai ya zauna a Najeriya ne ya koma garin su mana inda suke jin daɗi din rigar shi ta kode dan mai tayan nan ba zai tafi ba yace a ka zo su da naci Allah kada ya san abin da ya kawo shi kai bature yana zaune a gaban mota abin shi hankalin shi kwance ainihin da suka zo za su sauka a dogon agogo ka san yawanci tasirin Najeriya sai an sauka sai kaula 1000 kuɗi ka miƙa yawanci ba wani za a gaba daga cikin mota zai wayarwa sun fito ana laliban a ba mai tashi kuɗi sai baturen ne ya kalle sai ya ce ku bari zan biya muku ya ce min da shi da abokin ko shi abokin ya tsallaka titi a guje shi kuma yana gefe a guje ba za ba su gasa ne dole sai shi ne bakin za shi wai tunanin ka fiye jin yaranka ya ji su to Allah ya da duk shi da wani
to wani lokaci haka ne ni kuma wato wani lokaci wannan lamari shi ma ya faru da gaske ne wato ina zaune ne ina aiki lokacin a gidan talabijin a NTA to sai wani ya shigo ba dai da an baci suna ba sai wani ya shigo sai ina zaune sai ya tsaya daga bakin kofa haka sai fara magana wani ne masa wani abu yawa to sai zo sai na ta maganganu akan wancan mutum haka yana faɗan bakaƙe maganganu haka da sauransu to yana cikin magana sai ga wancan ya zo ya shigo shi ma yana shigowa to shi da yake bayansa na kallon kofar ne bai gan shi yana shigowa ba kuma akwai kafada a ciki ba zai ji motsinsa
ba
to ni kuma ina ganin sa ba dama in ce masa wani ga wani a bayan
wayo Allah kai ya gane ana magana shi kan yasa.
To shi kuma kawai daidai lokacin da wance shigo kawai sai saki ambato sunan sa kawai sai fara zage-zage da ashar.
To ba.
Yana magana su yana tsaya bayan su shi kuma abin sai ba shi mamaki ko sai bude baki. To ni kuma
kai kuma ka ganshi
sai dariya ta kama ni saboda ina jin abin da yake faɗa kuma ina ganin wannan
wanda ake faɗa akai
kuma babu yanda zan yi in faɗa masa cewa
ga kana ganin ita bature kana ganin reaction din wancan da ake wa
ga ganin yadda wanci
fuskar yake
wallahi tallahi yana ta matu kawai sai na fashe da dariya shi kuma ya dauka ko dadin
labarin shi
ne ganin sa ne da naji ko menene kawai sai haba ai sai sake sabon salo
ya sake su canza giya
wallahi wallahi dai lura da cewa wannan labarin sai na ce maka sai
baka tun zungu ne shi da kafa
ba hannun babban rigansa wallahi dai je dai sabanin babban rigansa yana sabawa kawai irin sai jiya ya ga mutu a baya sai ne ga wacce
sai dauke wuta wai ba haushe
sai kama hanya yana ya fita yana ce a to ba na faɗa maka ba a to ba na faɗa maka ba har ya fita waje yana ce a to ba na
kaza ba haushe ce ba daɗi ake da mutum ya ji
wallahi wallahi yana ce a to ba na faɗa maka ba har ya fita waje
daga cikin hannunka mai sanda kai
muna jin sa daga cikin ofis ba saboda tsamar kunya
kawai Allah ya yi ta ka san wata buru kuya da hauka yake na tete sai eh wallahi ai ko ni ne Allah zan cigaba da zage zage ne kawai in fice a zuwan dama na ji shigowar shi Allahi ne wani dai kasancewar a bari ya huce yana da masu saurare a wurare daban-daban bayan karshen nan bari da rufe mai akwai tawaka da aka yi wa Najeriya da Nijar mai daɗi wallahi bari na ga ita zai rufe mana
to yayi kyau
yawa mu yi lafiya
yawa
amma shanawa
Nigeria, I'm waiting for the corner. Nigeria, I'm waiting for the corner.